masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya ni gwamma an tashi lafiya
lafiya ga lawa alheri ya wurin naku
lafiya da ina jinka ka fara magana da karfin ka dan kana ga
kware kuwa na fara jin kashin shinkafa
ka fara jin kashin shinkafa da dage dage
gaskiya da jarmiya
azumi an kawo
ka eh Allah sarki ayi gobe da shi ke kuma za a kare
haka ne Allah ba da ladan ibada
amin summa amin
Allah karba adu'i Allah ba mu kuma lafiya kasashen mu mu kuma a Najeriya da suke fama da matsalolin tsaro Allah ya kawo ƙarshen sa
amin summa amin
to baba yau ma kamar yadda muka yi mako aka isa yau ma ana cikin bukukuwa ko
haka ne
to gaishe ne muka samu na musamman domin gaisuwar sallah zamu ci duk da yake ba a shiga sallah ba ko
haka ai sauran kirishi ne
ga mai tsawon rai
gaskiya ne haka yake
to bari mu bude zangon da mika gaisuwar fata alheri da barka barin ce barka da sallah duk da yake
barka da sallah haka dan ne to a wuni gobe ko jibi
yawa to ga mama kyauta wacce aka fi sani da microorganism da iyalanta a dan goma kafancan da Hajiya Aishatu Mahuta a Malali Kaduna, sai Hajiya Habiba Radio Bako da Hajiya Aisha Abdu Bako ta gidan rediyon tarayyar Kaduna da iyalanta, gaisuwa ga Buhari Awalu da iyalansa a Malali Kaduna, sai Habilu Ahmed Getso da iyalansa, gaisuwa zuwa ga Muhammadu Suleiman da matarsa Natisa Suleiman da iyalansu, gaisuwar sallah ga Inspector Shu'aibu Musa dan sandan Najeriya, sai mai martaba Sarkin Kanam Alhaji Muhammadu Ma'azu, gaisuwa fata alheri zuwa ga Malam Sa'idu Godidas da Sheikh Abubakar Imam Gana da iyalansu, sai mai martaba Sarkin da Alhaji Usman Bilyamin Osman da al'ummar garin da baki daya, gaisuwa zuwa ga Alhaji Garba Abdul Qadir shugaban al'ummar Jos da Hajiya Jummai Abubakar Gimbiyar Das da Alhaji Ali Bello a garin Lafiya, sai Aliyu Ilela Dayam da Malam Sani Mudi da iyalansa, gaisuwa fata alheri zuwa ga Malam Musa Wada da daukacin al'ummar garin Yalwan Gindin Akwati a Barikin Ladi jihar Plateau, da fatar an ga wannan rana lafiya.
To a bangare na kuwa za mu faro gaisuwar a bari ya huce da kuma na barka da sallah zuwa ga Sarkin Zango kuma shi Alhaji Umar Faruk Sa'id da sarakunan da ke karkashin sa da wazirin sa injiniya Alhaji Abu Dama Dugu, sai kuma babban limamin jihar Ashanti Sheikh Abdul Mumin Harun da kuma mai martaba Sarkin Wangarawa kuma shi Alhaji Ahmed Ibrahim Watara da Alhaji Ibrahim Abdulrahman Sarkin Musawan Ashanti da Alhaji Baba Muhammad Aliyu Alawo Sarkin Yarbawan kuma suke nan, sai kuma Sheikh Abdul Wadud Harun Za'imul Harkati Tijaniya da kuma Alhaji Hussein Harun Ofa da mataimakin shugaban Izala a Ghana Sheikh Muhammad Kamel da jama'ar sa, sai kuma magajiyan Kumasi Hajiya Maimunan Nunu da jama'ar ta da ahalin gidan Tufa na Kumasi da arewacin Najeriya da Alhaji Waziri da mai dakin sa Hajiya Maituwo Inayi, sai kuma ahalin gidan Cacaca a Kumasi da kuma Galadiman Fulani na Ashanti Rijin Malam Ali Fulani da Alhaji Usman Miji Umma Galadiman Sarki Zango Kumasi da Alhaji Tijani Babal Waiz, sai kuma Alhaji Abdullahi Alibari Nkoswahini da Alhaji Habibu Mutawakil Sarkin Dandawan Ashanti da Nuruddin Abubakar Ali shugaban matasan Hausawa a birnin Kumasi da kuma Alhaji Jafaru Dan Ma'azu Sarkin Dawaki Mai Tuta da Alhaji Sanusi Gwalle Marafan Kumasi, sai kuma Shu'aibu MD Suleiman Shamakin Sarkin Zangon Ashanti da Alhaji Suraju Hassan chairman na Eldes, sai kuma Alhaji Yusuf Kure Turakin Kumasi da Hajiya Sa'a Mai Fura Aljanna da Alhaji Lukman Mai Lux Spring Water, sai kuma Hajiya Mamata Mai Shinkafa da Wake a Yalwa a Kumasi da Alhaji Musa Shekayi da uwar gidansa Hajiya Asama'u, da fatan an tashi lafiya kuma ana jiran sallar karama.
Anun kuma anun
gade maganar ta zo bazani ce na gida masoyi ba ni manya na bazani da masoyi ba ni bazani da masoyi ba malule mun kuka duniya arin ne ba za mu kuka cewa
a bari ya kuce da barka da sallah ga Abubakar Jinedu da Professor IY Shehu ambassador Nigeria a Russia, sai Dr. Safiya Aminuhu, ambassador Nigeria a Romania, da Amiru Abdulmajid, babban jami'in shige da fice na Nigeria a nan ofishin jakadancin Amurka, da ambassador Hassan Mohammed Hassan. Gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Ayuba Bafullatani na unguwar 'yan majalisa Afo Abuja, da hakimin jeka da fari Alhaji Abdullahi Doma, sai Farfesa Namala Captain Amuga, da Awwal Adamu na hukumar kiyaye aukuwar hatsira Road Safety a Gombe. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Malam Ya'u na gidan rediyon Jalingo a Taraba, da Dr. Ibrahim Jalo Jalingo, sai Musa A. Isa S.A. na shugaban Jibwis, da Shafale Kefi, da Alhaji Tukur Diggi na unguwar 'yan majalisa Abuja. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Sheikh Abdullahi Balalau, da shugaban murya talaka Zaidu Bala Kofar Birnin Kebbi, da fatar an tashi lafiya.
To sai kuma gaisuwar a bari ya huce da ta barka da sallah zuwa ga Malam Jamilu Baba Mai Dalla Dalla, da Khalifa Sheikh Yayin Aminu Shukura Akra, da malami mai kamar minista Alhaji Busari, da Malam Muhammad Mahi Yayin Aminu, sai kuma Alhaji Yayi Amisu Bako Sarkin Zangon Akra, da Sarkin Kwashima Alhaji Imrada Bila Angu, da mai martaba Alhaji Kabiru Kadir English Sarkin Hausawa na birnin Akra, da Haji ya Hausatu Baban Babani, da Sarkin Zangon Tuta Alhaji Lawal Garbe, da Alhaji Yusuf Mai Zango Akra New Town, sai kuma Alhaji Umaru Baba Isa Sarkin Wangarawa Mamobi, da Alhaji Tanko Ibrahim Ali Sarkin Kado, da Alhaji Sa'idu Hassan Luis Sarkin Zabarmawa Nima, da Pro Umar Tanko Sarkin Zabarmawa Akra, da Alhaji Musa Yahaya Yandu Sarkin Zabarmawa na Abeka, da Alhaji Hussein Ibrahim Sarkin Akotima, sai kuma Alhaji Saidu Barmo da dan uwansa Alhaji Adamu Barmo Boss, da kuma Malam Salisu Adamu Bako, da Malam Imrana Adamu Bako Marafan Zango, da Malam Anyas Adamu Bako, da Malam Baba Adamu Bako, da kuma Malam Sa'adu Adamu Bako, da Alhaji Isaka Sa'id Somnaba, da Alhaji Papa Angola, chama masu watsa shirye-shiryen Hausa a Ghana. To sai kuma gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Alhaji Garba dan gida chief executive na Newsweek Kaduna a Nigeria, da Alhaji Abdulnasir Katsina Nigeria, da Alhaji Sanusi, da Alhaji Sani Di Awal Kaduna, da Fati Garba Lore Zamfara, da Alhaji Kabiru Nashiyar Rumji Burno a Nigeria, da kuma Alhaji Musa Garu mai radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna Nigeria, da Murtala Arigasa Kaduna, da Malam Ibrahim mai wakin hula a Godiya a garin Gimba, da Ayuba Garba Imam Kafin Madaki a jihar Bauchi, da Abdullahi Lala Stella Kaduna, da Nasiru Mamman dan Nesa Zuru, da dan Asabe Mai Fata Yawuri Kebi, da Alhaji Najibu Mustafa Bawa Safi, da Mai Kala Kala Kwara, da kuma Kabiru Kwangila Zaria, da fatan sun tashi lafiya. Allah ya karba mana ibadu da muka yi.
Amin summa amin. To baba, kamar yadda muke faɗa kullum, komin kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa su
ko kadan kuwa.
Bari mu dire anan da mika gaisuwar fata alheri ta abari ya huce, da kuma barka da ganin ƙarshen azumi ga Alhaji Isa Dantala Shehu Sarkin Namara, da Shehu Abdullahi Jegebe Turakin Jegebe, da Abdul Karimu da Yabo a birnin Kano, sai Alhaji Mika'il Shagarda Obalande Lagos, da Alhaji Bello Dakki unguwa Ola Megoji Lagos, sai Alhaji Ado Shu'aibu dan Sudu Lagos, da Alhaji Lawal Mani Yaba Lagos, da Alhaji Aminu Gwadabe Lagos, sai Hajiya Binta Modibo Inuwa a Kaduna, da Hajiya Ladi Sadi Hamidu a Kaduna, sai magajin Rafin Kwantagora Alhaji Hassan Sani Kwantagora, da Alhaji Salisu Bashan Kai Sarkin Fulani Shagamu. Allah ya sa Bashan Kai hakan nan
ba haka ne ba Bashan Kai.
Da Alhaji Abdullahi Ata Kano, da fatan sun yi sallah lafiya. Allah kuma ya maimaita mana ya nuna mana tabbacin batun batun
batun da ba mun san mu. Amin amin.
Mutiyar mutuya yau a kan so take haifashi. Thank you. soya san tushewa tushewa mu soya ke hannun shote ki ta tashi tsitsiki na farshi bashi ta soya san tushewa tushewa ne da wani ne chamacin so a kai da ni tsitsiki na yi tuni tsitsiki yo ai da kushewa wani ya yi rauni ne zuciya so ya tashi ciwo zai koyo gani mini ne sai rauni ne ke da tsawo wani ya su ciwo so ya zama ya warwarewa
yake yau wannan shiri ne na musamman domin sallah din da yake dai ba yau ke sallah ba
kuma eh kamar yadda na faɗa a baya saura kiris
daga mai nisan kwana
haka
to baba labarin da zan baka yau na wani bafulatani ne da ya je wajen da ake wa'azi kamar
to
yawo bayan an sha ruwa ko
eh
ya je bafulatanin ya je inda aka taru wajen wa'azi
na'am
ai kawai sai aka gaba fulatani yana ta kuka yana ta
kuka yo Allah
suka rasa abin da
yasa bawa Allah kuka
yasa wanda bawa Allah kuka sai kuka kamar ko wa'azin nan ne
ya shige shi
to me ya ji kuka wace shi malamin ne duk lokacin da ya juya ya kalli malamin ne yake zuwa ji kuka domin
baba ya kuma kiri
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abinda lafiya za ta ci da alheri baba sai mun zo yawon sallah ko
eh kware kwa za mu je zaki zo shimfura aljanna alheri ka
ga madan da tsinken fa fita a ajihun mu
ai shi ne
alheri
ne yawa
Thank you.